sana yi bege soyayya ce kwariyin waige ba naira ba ba dola ba ba euro ba ba pounds ba ba dan mulki ba ba dan sarauta ba ba dan nasaba ba ko shura ba ba dan izza ba ba dan fariya ba ba dan duniya ba dan duniya ba indan duniya ne bazan fara ba ko na fara ma bazai dore ba ni dai burina soyayya ce kullun sutura ta soyayya ce cikin ruhina akwai kamar soyayya cikin magana ta akwai kamar soyayya.